Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum. Hadiza Kari ce ta da Muhammad Hafiz Baballe. Ta sauraron abokan aiki muka sake dawo a shirin mu na hantsi a yau ranar Alhamis 19 ga watan Janairu na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda wasu gungun mutane a jihar Niger dake tsakiyar Nigeria suka fusata da kisan wani limamin cocin Katolika inda suka kona ofishin ƴan sanda da wasu gine-gine da motoci. Sannan a jamhuriyar Niger, ƙungiyar alƙalan shari'a ta gargaɗi shugaba Muhammad Bazoum da ya nisanci kansa da abin da ta kira kafalanda a sha'anin shari'a. Sai kuma shirin da kasa ba kasawa ba wanda Sulaiman Muna Barma ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimmin kanan labarin jaridu daga ƙasar Ghana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Laraba ta fara kamfanin Microsoft ya zama na baya-bayan nan a fannin fasaha da ya ba da sanarwar rage ayyukan yi lokacin da ya bayar da rahoton cewa zai kori ma'aikata 10,000 ko kuma kusan kashi 5 cikin 100 na ma'aikatansa. Rage ayyukan Microsoft na zuwa ne a daidai lokacin da kamfanin Amazon da ke kan gaba wajen hada-hadar kasuwanci ta intanet ya fara sabon zagaye na koran ma'aikata 18,000 kari kan zagaye na rage wasu ayyuka a Twitter da Salesforce da wasu kananan kamfanonin fasaha a cikin 'yan makonnin nan. Lamarin asarar ayyukan yi a fannin fasaha an yi shi sosai a cikin Silicon Valley da kuma wasu kamfanonin fasaha a yammacin Amurka, amma ya isa ko ina a duniya. Shafin mai suna layoff.fyi wanda ke bin diddigin rage ayyuka a cikin masana'antar fasaha ya gano sama da kamfanoni 100 da ke ba da sanarwar sallamar tun daga ranar 1 ga watan Janairu a fadin arewaci da kudancin Amurka, Turai, Asiya da Australia. Gaba ɗaya shafin ya lissafa sama da kamfanoni 1,200 da suka kori ma'aikata tun daga farkon shekarar 2022. Hukumomi a ƙasar Pakistan sun faɗa jiya Laraba cewa wani hari da wasu 'yan bindiga suka kai daga ɓangaren kan iyakar ƙasar Iran da ke tsakanin ƙasashen biyu ya yi sanadin mutuwar sojoji 4. Sanarwar da rundunar soji ta fitar ta ce an kai harin ne a gundumar Panjgur da ke kudu maso yammacin lardin Baluchistan. Sanarwar ta ce 'yan ta'addan sun yi amfani da ƙasar Iran wajen kai harin kan ayar motocin jami'an tsaro da ke sintiri a kan iyakar ƙasar. Sanarwar ta ƙara da cewa an bugaci ɓangaren Iran da su farauto 'yan ta'addan da ke gefensu na kan iyaka fiye da kilomita 900. Nan take babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin kai harin. Ofishin jakadancin Iran da ke Islamabad ya faɗa a shafinsa na Twitter cewa Iran ta yi Allah wadai da harin ta'addancin da aka kai kan sojojin Pakistan. Ta'addancin abu ne da yake damun Iran da Pakistan. Ofishin jakadancin ya ce lamarin yana barazana ga dukkan ƙasashen biyu. Wani jirgin helicopter da ya yi hatsari jiya Laraba a wajen babban birnin ƙasar Ukraine ya kashe akalla mutane 14, ciki har da ministan harkokin cikin gida Denis Monastirsky da wasu manyan jami'an ma'aikatar a jirgin da wani yaro a ƙasa. Jami'ai sun ce hatsarin ya faru ne a kusa da wata makarantar renon yara a Brabari, wata unguwa da ke gabas da Kyiv. Kawo yanzu dai ba a bayyana dalilan da ya sa jirgin helicopter ya faɗo a lulluman hazo da safiyar jiya ba, ko haɗari ne ko kuma yana da alaƙa da yaƙi. Ko da yake a baya-bayan nan ba a samu rahoton faɗa a yankin babban birnin ƙasar ba. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a cikin wani saƙo da ya wallafa a Telegram cewa ya umarci hukumomi su binciki dalilan da suka haddasa haɗarin. Zelensky, wanda ke magana ta hanyar faifan bidiyo ga taron tattalin arzikin duniya a Davos na ƙasar Sweden, ya ce hatsarin yana da alaƙa sosai da yaƙi da Rasha, inda ya ƙara da cewa yaƙin yana da fuskoki da yawa, ba wai a fagen yaƙi kaɗai ba. Zelensky ya kira hatsarin da mummunan bala'i, ya ce ana ci gaba da tantance adadin waɗanda suka mutu.
Da a jihar Neja da ke tsakiyar Najeriya sun ce wasu mutane da suka fusata saboda kisan wani limamin cocin Katolika sun kona wani ofishin yan sanda da wasu gine-gine da motoci tare jifar jami'an sanda da duwatsu a ranar talata lamarin da yayi sanadiyar jikatar wasu da dama ga fassarar rahoton Timothy Obiezu da Maryam Dauda ta karanta
kakakin rundunar yan sandan jihar Neja a Najeriya Wasiu Abiodun ya bayyana cewa hukumomi na daukar matakan da suka dace akan batun kuma sun riga sun tura jami'an tsaro zuwa karamar hukumar Faya Koro inda lamarin ya faru ya kuma ce waɗanda suka yi zanga-zangar da suka hada da matasa da mata sun yi tattaki daga gidan limamin da aka kashe zuwa ofishin yan sandan yankin suka banka mashi wuta a hirarsa ta wayar tarho da muryar Amurka Abiodun ya ce mun tura jami'an tsaro jami'an na can yanzu haka kuma an fara gudanar da bincike za kuma a sanar da jama'a duk wani sabon bayani da ya samu takamaimai dai ba a san adadin mutanen da suka jikkata a zanga-zangar ta shekaran jiya talata ba amma waɗanda suka shaida lamarin sun fada wa kafafen yada labaran kasar cewa jami'an yan sanda sun wargaza masu zanga-zangar da karfin tuhu masu zanga-zangar sun zargi yan sanda da kin mai da martanin gaggawa a lokacin da yan bindiga suka kai wa limamin mai suna Father Isaac a Chahari a ranar Lahadin da ta gabata ne dai wasu yan bindiga suka kona a ci a cikin gidansa da ke Faya Koro bayan da suka kasa kutsawa cikin gidan maharan sun kuma harbi wani limamin cocin a lokacin da yake kokarin gudun tsira da ransa amma ya rayu har yanzu dai ba a san dalilin kisan a ci ba amma lamarin ya janyo suka sosai daga kungiyoyin addinai da suka hada da kungiyar Kristoci ta Najeriya wato CAN a wannan makon kungiyar CAN ta buƙaci hukumomi su kawo ƙarshen har-haren da ake kaiwa akan majami'u a wani lamari na daban a ranar Lahadin da ta gabata wasu yan bindiga sun kai hari a wata coci a jihar Katsina inda suka sace mutane tara ciki har da yara biyu a watan Mayun bara wasu mutane dauke da manyan makamai sun kai hari a wata cocin Katolika da ke garin Owo a jihar Ondo inda suka kashe masu ibada 40 rashin tsaro wata babban matsala ce da ke addaba kasar wadda tafi yawan al'umma a nahiyar Afirka yayin da nan da yan makonni masu zuwa za a yi babban zabe a kasar a ranar 25 ga watan Fabrairu
sai da Maryam Dauda har yanzu dai kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya
Sakataren Rubutu Malin Amurka Janet Yellen da mataimakin Premier China Liu He sun yi alkawarin yin aiki tare don warware batutuwan da suka shafi kudaden sauyin yanayi da kuma bude hanyar tattaunawa tsakanin manyan kasashen duniyar biyu masu karfin tattalin arziki da take magana da manema labarai a farkon tattaunawar tasu Yellen ta ce duk da akwai bangarori da suke da sabani kasashen biyu na da alhakin tafiyar da bambance-bambancen su da kuma hana gasa daga zama wani abu na kusa da rikici Liu ya ce China a shirye take ta yi aiki tare da Amurka don ci gaba da tattaunawa da musaya na neman matsaya guda ganawar ido da ido da Yellen da Liu ita ce haduwa da wasu manyan jami'ai suka yi tsakanin kasashen biyu tun lokacin da shugaban Amurka Joe Biden ya gana da shugaban China Xi Jinping a Bali na kasar Indonesia a watan Nuwamban bara daga ƙarshe wata babbar jami'ar diplomasiya ta Majalisar Dinkin Duniya ta tattauna da ministan harkokin wajen Taliban mai mulki a kasar Afghanistan domin isar da damuwar kasashen duniya kan hana mata aiki karatu da rayuwar yau da kullum da ta shafi hudda da jama'a mataimakin sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya Amina Muhammad mace mafi girman mukami a majalisar ta isa birnin Kabul babban birnin kasar cikin dare a ƙarƙashin jagorancin wata babbar tawagar Majalisar Dinkin Duniya ziyarar ta tana zuwa ne kusan wata guda bayan da 'yan Taliban masu kishin Islama suka tsaurara matakan murƙushe matan Afghanistan inda suka umarci galibin mata ma'aikatan kungiyoyi masu zaman kansu da su dakata da zuwa aiki har sai baba ta gani da kuma hana 'yan mata zuwa jami'o'i halin na baya-bayan nan ya janyo fushi a duniya tare da yin kira da a gaggauta janye wannan hannun Amina Muhammad ta shaidawa ministan harkokin wajen kasar Amir Khan Muttaki a taron jiya Laraba cewa ta kai ziyarar ne da nufin shaida halin da ake ciki da kuma isar da sakon gamayyar kasashen duniya game da damar mata na samun ilimi da aiki a cewar jami'an Taliban.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Niger, kungiyar alƙalan shari'a ta gargaɗi shugaba Muhammad Bazoum da ya nisaci kansa da abin da ta kira kafalanda a sha'anin shari'a. Ga Sulaiman Munabarma dauke da rahoton.
Furucin da shugaban ƙasar Niger ya yi a ƙarshen makon jiya da nufin jaddada aniyar sa ta yaƙi da cin hanci, inda ya sanar cewa ya baiwa alƙali mai shigar da ƙara umarnin kula da takardun binciken da hukumar Halsiya ta damƙa masa, bai yi wa kungiyar alƙalai ta saman daɗi ba. Saboda cewarta alama ce ta shishigi a sha'anin shari'a. Mai shari'a Dubu Yahaya shine sakataren kungiyar alƙalai ta ƙasa.
Babu dokar da cikin Niger wadda tace shugaban ƙasa zai mai prokurar magana, balle ma yace mai eh haka. Yi wannan katsa London ne cikin aiki na shari'a. Ya kamata yayi hattara. Dan saboda Niger in ana son ta tai daidai, to kowane fanni na aikin ƙasa ya kamata kowa ya tsaya cikin nashi aiki. Shi shugaban ƙasa akwai nashi aiki, shari'a akwai nashi nata aiki.
A wancan jawabi na ƙarshen makon jiya, shugaban ƙasa ya buƙaci alƙalai su guji ɗaurewa ƙarya gindi, ko da kuwa abin ya shafi ɗaya daga cikin takwarorinsu alƙalan shari'a. Domin a cewarsa fannin shari'a na da muhimmanci sosai a yaƙi da cin hanci da farautar mahandama. Kungiyar Saman na cewa kiran na shugaba Muhammad Bazoum faduwa ce da ta zo daidai da zama.
Ba mu taɓa kare wani, kuma ba za mu kare wani ba, ko juju ne ko wani ɗan ƙasa duka gaba ɗaya wanda yake ya saba ma doka. Wannan ba aikinmu ne ba. ‘Yan ƙasa su gane mu ta mu kungiya. In mutum ya yi laifi, ko wane ne? Ko ni ne ni laifi? Shari'a haka ne. Ƙasa take taya kowane ne ya yi laifi, yanzu akwai hanya wadda ya kamata a kai shugaban kotu, in ba ka da laifi kotu ta wanke.
A sanarwar da ta fitar, kungiyar ta alƙalai ta yi kira mahukunta su ɗauki matakan aiwatar da gyaran fuskar wasu dokokin da ta ce suna hana ruwa gudu a yunkurin hukunta masu laifuka. Yan haka ita kaɗai ce hanyar da za ta sa a gano gaskiyar lamari a zarge-zargen da ke ƙunshe a wasu tarin rahotannin bincike. Mai shari'a Musa Muhammadu na magana da yawun kungiyar Saman.
Ya kamata a gaggauta duk wani kariya da aka azama 'yan majalisa ko mambobi na gwamnati a janye su saboda a bar justice aikinta idan ana tuhuma su da laifi su gabata gaban koti kamar kowane ɗan ƙasa. Akwai rahoton ne waɗanda koti mai kula da kashe-kashe kuɗin gwamnati wadda ake tuma kurje kwanta ta fitar da rahoton ne a kai ma kotuna, wannan rahoton ne ta fitar. Akwai Halsiya, babbar hukuma mai kula da yaƙi da cin hanci da rashawa, ita ma ta fitar a yi ƙoƙari a gaggauta bacin ba ta lokaci ba a kai ma kotun da ya kamata, wannan rahoton ne.
Mahawar da ta ɓarke a Niger daga makon jiya kawo yau dangane da munanan laifukan da ake zargin wasu alƙalai da aikatawa wani abu ne da kungiyar alƙalai ta ce ba ta ji daɗinsa ba, ganin yadda wasu ke neman fakewa da wannan batu don shafawa alƙalai kashin kaji. Duk da cewa har yanzu binciken da hukumar yaƙi da cin hanci ta ƙaddamar akan wannan lamari bai kammala ba. Sulaiman Munabarma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sulaiman Munabarma. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan.
Zauna lafiya ya ɗan uwa al'umma, zacin hankali bai kamace mu bai mana kyau ba.
Na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za ya saurare mu a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5 sai ga haka a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com muryamurka.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma sai shirin mu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba da ta tamka tawa ba
jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashin Hausa na muryar Amurka sunana Sulai Mumuni Barma kamar yadda na kasasu a kasashe irin su Najeriya da Niger ke korafi akan rashin samun kasuwar kayayyakin sana'o'in hannu haka su ma masu bukata ta musamman a kasar Ghana ke fama da irin wannan matsala duk wanda cewa dauka irin waɗannan abubuwa da muhimmanci hanya ce ta yaki da ɗabi'ar bara halin kila wakalar da asusun tallafin na kasasu ke ciki a wannan kasa ta yammacin Afirka abu ne da ke shafar sha'anin ilimin ƴaƴan masu bukata ta musamman kamar yadda daukan nauyin sha'anin lafiyar iyali ke zame masu babban jidali sakamakon rashin wadata abinda shirin na yau ke tafa da shi kenan wanda kuma shine kashi na karshe na hirar da wakilin muryar Amurka a Kumasi Hamza Adam yayi da Steven Jan shugaban kungiyar na kasasun yankin Ashanti
da wannan abu ya tanye mutanen mu da waso saboda me ba su samu aiki amma wannan ya dare wadan su samu industry zauna na raida wata ya mutu su ma sun samu kada to ana biyan su amma gaba daya aka zo ga mutu ba wai an ce musu kamar oh ku yi wata uku bayan wata uku kun zauna gida yau ya waye na ana ga mutu kuma kowa ya je gida ya kare amma an ce musu kamar wuri ku zo ku zauna gida amma an ta ba ku kudi kam a samu ku IC an ba su wata guda wata biyu ya kare shekara shiga ba wanda ya samu ko dala maganan da ina damu mutanen mu sosai ya damu ta sosai saboda wani aikin da duk sai suna da challenges amma sai suna samu dama abin da za su yi su tanye economy na suna kokari sosai amma da aka fara za su a ba su hanyar an fara ana musu kariya ana musu kaza dukan nan kuma ya su inda ka san tollbooth na sun yi su iri biyu ne guda highway safe control sai guda another sector and an ba private company amma na private company na kaji yau gobe complain gb complain gb don sai asset muku target kaman week nga ya kamata ka samu kaza ka kawo in baka ya ka samu wannan abu ba the next time an ci cikin biyanka amma na government na an automate isa wannan suna zo suna aikin su sosai suna samu suna yasu over suna exceed my target din su ba ta exceed target ban ba su komi da aka zo wannan ma ya za ce kai za ka daini Allah idan wata mutu an baka naka wanda kai maka ya kaje ka bai kudi dakin ka yaron ka bai lafiya ka ke hospital yaron ka za ka tsari su ka samu wannan ka bashi amma yanzu ya zama magana ne sosai
wani kira kuke ga gwamnati
mun yi magana har mun gaji mun ke latest ni press conferences mun yi magana ga duka mun yi har mun meet minister ya promise ya samu aike basu ya musu kaza yo gobe gidi abin da dai mun roƙon government ne mun wani mutane kasan gaya ne turbut ne yake cire nan bi ba da government amfani
ya ce sana'an da aka samar ma masu fama da nakasa kenan ku na karban haraji na hanyoyi na tituna ko ba haka ba shi ne da kin turbut da kake magana kai dan na kace inda aka kullo da wannan shiri ya ce maka muku kwarai da gaskiya amma da aka soke a baya bayan nan ya janyo muku cikas
haka nan ne dozi yazo ya increase unemployment rate cikin personal stability
wato ya kara matsala na rashin sana'ar yi ga masu fama da nakasa a nan kasar Ghana
haka ma
me kuke bukata da gwamnati ya yi akai
ya koma da turbutun ko bai koma turbutun akwai ayyuka cikin disassemblies ana kai ban turbut market tools wannan suna shige ciki a samu instead of adoki ana ba contractors or private persons yin na an yi a group kuma akwai wani abu guda kuma zan so in roko gwamnati shi ne akwai mutanen mu da yawa suna dinke wan suna garan takalmi yanzu government na dinka riga ina ba school yara akwai secondary schools da suna sa riga JSS da mun so da wannan uniforms da ake ba su nan da ai kokari e ba mu wasu concessions itanye mu the seed money
ina fahimta shirin daukan dawainiya na karatun dalibai da gwamnati ta inganta wato free education sanan kasan Ghana tufafin dalibai da ake dinkawa ana ba wasu ne su kuma suke ana ba su a matsayin kwangila a don haka kuma kara ku daga cikin jerin waɗanda ake bayar wannan kwangila saboda ku kuma kuna da waɗanda suke iya dinki da dai sauransu ko ba haka ba
haka ne yesu su ma su gane kamar aikin su suke koyan nan amfani da suka samu kenan
masha Allah rankai da dai muna godiya kware da ka samu dama muka tattauna da kai
ina na gode kware haji
to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin shugaban kungiyar na kasassun Ashanti region Stephen Jan da wakilin muryar Amurka a Kumasi Hamza Adam ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku mu ne lafiya
da Malam Sula Barma yanzu kuma ga Redwan Abbas da sharhin jaridu daga kasan Ghana
da jaridar Daniel da maso ma sharhin jaridin na yau kuma babban labarin ta shine an bukaci masu kananan kamfanoni na jahar su sanya wa ofishin gwamnati kujeru jaridar ta ce yan kana sun yi mamaki a lokacin da ranar litini labarin ya iso gare su cewa an bukaci masu kananan kamfanoni da su sanya wa wani ofishi na hurda da jihar sama masu gabas kujeru yaron kujeru da aka bukata kuwa shine kujeru irin na fatu wanda zai zamanto gudunmuwarsu ga gwamnati bayan an ba su biya dangane da yadda sun kai yadda aka yi masanyan kamfanonin su zuwa ga kamfanin Chad sai kuma da ɗan ƙasar Sin kamfanin da a da ake cewa Shamsi Company Limited sai kuma jaridar Daily Graphic wacce ta rubuta wannan labarin amma tuken Okada da wani jami'in shige da fice an harbe su a bakin iyakan Aplau jaridar take gadda mata haɗe tsakanin ma'aikatan shige da fice na Ghana wani jami'i na wannan ma'aikata da kuma wani matukin wato Okada wadda ya tsallake kimanin iyakoki guda tara dangane da tashin tashina dangane da matsayin kasan wadda shi mai Okada din ya dauko abinda ya zama mummunan fada wadda ya kai ga wani dan sanda da ke wurin da ke karen kawo karshen wannan fitinan ya harba bindiga inda albarushin bindigar din ya sami kafan jami'in shige da fice daya da mai Okada jaridar The Chronicle wannan labarin tarwaito an kai Diamond Appiah kotu dangane da zargin da ake mata na wani aikin zamba jaridar ta ce an caji wata yar kasuwa mai shekaru 36 da haihuwa Diamond Appiah a wata karamar kotu a nan Accra saboda an zargi ta da zambaci ne fili ta dai amince da laifinta kuma an bata beli na kuɗi CD 300,000 tare da tabbaci guda biyu a cikin su ma'aikata biyu jami'i mai tuhuma deputy superintendent of police Evans Kesi ya shaida wa kotun jahana Evelyn Asamoah ke jagora je cewa mai karar Aisha Modi ita ma yar kasuwa ce a Jingano a shekara ta 2020 ta bukaci wannan mata ta sayar mata da wannan fili wacce karshe ya zamanto ya zama na zamba independent reader independent ta rawaita cewa azancin jami'an kasa da ake cewa cathedral azancin sha'anin kuɗi an yi wa jidani ba a shawara da ni alhali ni ne amintacci na wannan aiki daga Howard Mills ne ke wannan jarabe kuma jaridar independent ta rawaito rashin fahimta da ke tattare da aikin mu jami'an na cathedral na kasa babu alamar zai kare dalilin shi ne ƙarin zargi da ake akan waɗanda ke rike da aikin wadda a baya-bayan nan ya ƙaru a ƙarar mafarkin da ake na lamarin shine shugaban Lighthouse Group of Churches Bishop Doug Howard Mills ya ce ko da yake shine amintacce kuma yana zuwa dukkan tarurruka da suke yi na wannan majami'a ba a zancen kuɗi da shi kuma ba a shawartawa da shi da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau Radwanullah Muftar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
Akai da Radwanullah da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice
ya Laraba ka ta faran kamfanin Microsoft ya zama na baya-bayan nan fannin fasaha da ya bada sanarwar rage ayyukan yi lokacin da ya bayar da rahoton cewa zai kuri ma'aikata 10,000 ko kuma kusan kashi 5 cikin 100 na ma'aikatan sa rage ayyukan Microsoft na zuwa ne a daidai lokacin da kamfanin Amazon dake kan gaba wajen hada-hadar kasuwanci ta internet ya fara sabon zage na koran ma'aikata 18,000 kari kan zage na rage wasu ayyuka a Twitter da Salesforce da wasu kananan kamfanonin fasaha a cikin ƴan makonnin nan hukumomi a ƙasar Pakistan sun faɗa jiya Laraba cewa wani hari da wasu ƴan bindiga suka kai daga bangaren kan iyakar ƙasar Iran dake tsakanin ƙasashen biyu yayi sanadin mutuwar sojoji hudu sanarwar da rundunar soji ta fitar ta ce an kai harin ne a gundumar Panjgur dake kudu maso yammacin lardin Baluchistan sanarwar ta ce ƴan ta'addan sun yi amfani da ƙasar Iran wajen kai harin kan ayar motocin jami'an tsaro da ke sintiri a kan iyakar ƙasar. Wani jirgin helikwafta da ya yi hatsari jiya Laraba a wajen babban birnin ƙasar Ukraine ya kashe akalla mutane 14, ciki har da ministan harkokin cikin gida Denis Mondaschewski da wasu manyan jami'an ma'aikatar a jirgin da wani yaro a ƙasa. Jami'ai sun ce hatsarin ya faru ne a kusa da wata makarantar renon yara a Brabari. Wata unguwa da ke gabas da Kyiv. Sakatariyar Baitul Malin Amurka Janet Yellen da mataimakin Premier China Liu He sun yi alkawarin yin aiki tare don warware batutuwan da suka shafi kudaden sauyin yanayi da kuma buɗe hanyar tattaunawa tsakanin manyan ƙasashen duniyar biyu masu ƙarfin tattalin arziki. Da take magana da manema labarai a farkon tattaunawar tasu, Yellen ta ce duk da akwai bangarori da suke da sabani, kasashen biyu na da alhakin tafiyar da bambance-bambancen su da kuma hana gasa daga zama wani abu na kusa da rikici.
To ma sauraro, annan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asar da misalin ƙarfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Ya zama da Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatarwa, da Salman Abu wanda ya bada umarni, da ma injiniyan namu na yau, ni Hadiza Kyari da na hada na kuma gabatar da shirin ke cewa ku huta lafiya, sai Allah ya kara hada mu. Ma assalamu.